Ma'aikatar gona a jihar Plateau ta tabbatar da bullar cutar murar tsuntsaye da yayin sanadin halaka kaji fiye da 10,000 a gonaki 6 dake jihar. Cutar murar tsuntsaye dai cuta ce dake shafar tsuntsaye nau'in kaji, talo-talo da dai sauransu, kuma tana kisan dabbar cikin hanzari. Jami'a mai kula da lafiyar dabbobi a ma'aikatar noma ta jihar Plateau, Madam Doris Beatrice, tace a yanzu haka sun halaka kaji fiye da 10,000 a gonaki 6 a fadin jihar.
So far, 6 farms have been depopulated with over 10,000 birds.
Madam Doris tace akwai wasu gonaki biyu dake da kaji 10,000 da ake zaton sun kamu da cutar. Su ma za a halaka kajin don takaita yaduwar cutar. Jami'ar lafiyar dabbobin tace suna kan wayarwa masu kiwon kaji kai kan muhimmancin kai rahoton bullar cutar a gonakin su don rage illar da cutar ka iya yi wa ƴan adam.
We have warned farmers and we are pleading on their consciences not to sell sick birds, because in so doing they are spreading the disease.
Ta kuma yi kira wa masu kiwon kajin da su rika tsaftace muhallin su don gujewa kajin su kamuwa da cutar. Shugaban kungiyar masu kiwon kaji ta kasa reshen jihar Plateau, Mr. John Dasar, yace masu kiwon kajin a jihar Plateau sun tafka asara.
Asaran yana da yawa. Lokacin da wannan cutar ta zo a February last year, mun samu asaran kusan kajin da yake 400, kuma an samu mutanen da sun rasa ayyukansu ta dalilin wannan sun kai wajen fiye da 500. To kin ga asaran yana da yawa. To muna ganin kamar abin ta kare sai gashi ta sake bullowa. A yanzu da nake magana da ke, muna da gonaki dai confirmed guda 10 wanda wannan abin ya same su.
To amma wani komo baya za a ce wannan asara ko kuma wannan cuta zai janyo ma tattalin arziki musamman a Najeriya ma gaba daya?
Gaskiya akwai koma baya sosai idan kin duba wannan industry karan kanta tana contributing wajen 25% na GDP na economy na Najeriya. To yadda abin tana faruwa kuma sokawa muke fa ba gaba muke ba baya muke, to dole zai affecting tattalin arzikin Najeriya gaba kida. To mu ma a nan Plateau muna da babban matsala domin duka a Najeriya ana duba mummune home of poultry in Najeriya.
To daga ƙarshe me kake ganin gwamnati ya kamata ta yi?
Muna so gwamnati ta providing disinfectants ma farmers,
wato magungunan
da za kashe ƙwayoyin cuta da sauransu. Kuma muna roƙon gwamnati kuma su biya mutane domin ya rage yaduwar wannan cutan. Muna roƙon gwamnati kuma su zo da wasu incentives wanda zai taimaka wa manoma su sake farfado. Kuna
bashi.
At ko 1% digit interest rate. Yawa.
Shugaban kungiyar masu kiwon kaji ta kasa reshen jihar Plateau kenan, Mr. John Dasar. Na kuma zanta da wata da aka halaka kajin nata da bata yadda in bayyana sunanta ba, inda ta shaida mun cewa ta yi asara fiye da naira 800,000.
At my calculation, I lost more than 800,000 naira. The one that actually touched me most was I had workers. And you could see them moving around.
Tace hanyar samun kudin shiga ya bace kenan, har ma da kudin jari. Kuma ma abin da ya fi daga mata hankali shine ma'aikatan da ke aiki a gonan sun rasa inda za su sa kansu. Matar tace a shekaru fiye da 10 da take kiwon kaji ta san irin gudunmawar da kiwon kajin ke yi wa iyalai da dama, musamman a jihar Plateau da ke zama cibiyar kiwon kajin. Tace babban matsala ce da ya kamata gwamnati ta tashi haikan wajen biyan diya wa waɗanda suka yi asarar dukiyansu, kasancewar wasu sun rasa rayukansu. A cewar wata likitan dabbobi a nan jihar Plateau, Nembu John, cutar ta murar tsuntsaye tana da illa wa ƴan adam, shi yasa suke kokarin fadakar da mutane su guji mu'amala da dabbar da ta kamu da cutar.
In an dafa naman kazin da kyau ba wai zai kawo dama ba, amma damuwarmu in ana gyaran kaza din, in kana dan miki ko wani abu zaka ya ka samu contact. Kuma da ma muna kokari kare zama pandemic kare ya affecting, wato kare ya affecting ya zama na mutane, don ya zama na mutane ba zai yi kyau ba. Shi yasa muna kokari a controlling, ayi kokari a ya sai hakan na dabbobi ayi controlling nashi.
Rahotanni dai na nuni da cewa yanzu haka an sami bullar cutar murar tsuntsaye a jihohi 26 a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.